اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كتاب حلية طالب العلم للتابعين نمالا بكر بن عبد الله ابو زيد وانكم شيله درسين 76 درسين ده يغباتا مالن يا كرنتر دمو جرد المطولات ma'ana yanda ake karanta manya-manyan littattafai masu mujalladai da yawa, inda muka ji wasu daga cikin manyan malamai magabata sun sauke manyan littattafai a cikin majalisi kaɗan ko kuma a cikin kwanaki kaɗan, kamar Al-Hafiz Ibn Hajar inda ya karance Sahihul Bukhari cikin 'yan kwanaki kaɗan a majalisi wanda bai wuce guda goma ba, Sahihu Muslim cikin kwana hudu, akwai ma wanda aka ce ya karance shi daga ainihin wato azhar zuwa sallar al'asar. Mu'jam at-Tabarani as-Saghir shine wanda aka ce ya sauke shi a wannan lokacin. To, irin wannan karatu na Jardal Mutawwalat الشيخ صالح ابن فوزا الشيخ صالح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه زي دني شرحي game da wannan magana ta malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid game da Jardul Mutawwalat. Yace hadhihi fiha nadarun, yace wannan gabar akwai dan tsokaci da abun duba a cikin ta, yani abun da yake nufi Jardul Mutawwalat, karance manya-manyan littattafai karatu irin na hanzari da sauri dan kiyayewa da kuma fitar da wasu masaloli. Qad yakunu fihi maslahatun lidalib, zai iya zamantowa irin wannan tsari na Jardul Mutawwalat ya zama mai amfani da maslaha ga dalibi. Wa qad yakunu fihi madarratun, kuma zai iya zamantowa irin wannan tsarin ya zama ya cutar da dalibi. Kenan Jardul Mutawwalat zai iya zama akwai maslaha ga wani ɗalibin, zai iya zamantowa kuma cutarwa ga wani ɗalibin. To, bari mu ji maganar da yake cewa fa idza kana at-talibu mubtadi'an, idan ɗalibi ya kasance mubtadi'i ne, mai fara karatu ne, sabon yanka ne, fa inna Jardul Mutawwalat lahu halakatun, to gaskiya yin karatu irin na Jardul Mutawwalat halaka ne ga sabon ɗalibi. Jardul Mutawwalat ba karatun sabon yanka ba ne a ɗalibta. Sai ba da misali in ji Sheikh Uthaymeen, sai ce karajulin, misalin sabon ɗalibi kuma ya dinga karatun Jardul Mutawwalat, to karajulin kamar mutum ne la yuhsinu sibahata, da bai iya iyo ba, bai iya ninkaya ba a cikin kogi, yarmi nafsahu fil bahr, sai ya jefa kansa ya fada cikin teku. Kaga ya jefa kansa ga halaka, bai iya ruwa ba, ya fada cikin ruwa. Wa in kana inda al insani ilmun, amma idan mutum yana da ilimi, yana da ido a karatu, walakinahu arada an yasurda hadhihi al-mutawwalat, sai dai yana so ya karanta wa'annan manyan littafan da sauri, as-sard kenan, ya karanta su da sauri da sauri. Sahihul Bukhari yana da yawa, Sahihul Muslim yana, sannan ga shuruh din su, Fathul Bari wajen mujalladi 18 ko wani abu mai kama da, ga sunan mujalladat da yawa. To, yana so ya karanta su irin da sauri dinan, saboda volumes din suna da yawa, min ajali an yastafida, dan ya samu wata fa'ida, tunda a cikin karatun zai dinga tsantsantar wasu fa'idoji da zai dinga cin karo da su. Yaktasiba fawqa ilmihi, yana so ya samu ilimi fiye da nasa, alladhi indahu, wanda yake da shi, fa hadha qad yakunu hasadan, wannan zai iya zama abu mai kyau, amma ga dalibi wanda yake ya nuna ya goge a harkar karatu. Fa hadhihi aljumla, wannan jumlar, aw hadhihi alfaqara, ko wannan gabar, tahtaju ila tafsilin, tana buƙatar fashin baki da bayani kamar yanda ka ji. Law anna rajulan bada'a bil ilm, da mutum zai fara neman karatu, zai fara neman ilimi, qulna lahu, sai muka ce da shi, hayya zahab raji'il muguni, ka koma ka yi muraja'a, ka duba al-muguni na Ibn Qudama, shi ma mujalladi 18 ne, mutumin da yake koyan ahalari bai wa gawa ba ka ce masa raji almuguni ka koma ka sake fada da karatunka a cikin almuguni raji sharhil muhazzab sharhil majmu' koma ka karanta sharhul majmu' wa sharhil muhazzab wa raji alhawil kabir wa raji kaza wa kaza koma ka karanta kaza da kaza dalibin da yana jan baki yana ja bakin yana jansa ka ce koma ya duba karanta waɗannan muawwalat din mudawwalat wa addatta lahu min alkutubil mawsu'a ka karanta wato kallissa fa masa wasu littafai waɗanda suke yalwatattu to fa anta ma'anahu annaka ahlaktahu ma'anar wannan umarni ko wannan shawara da ka ba sabon dalibi ya koma ya karanta wayancan manyan littafai annaka ahlaktahu ka halakar da shi me yasa ramaitahu fi baharil lujji ka jefa shi cikin wata teku mai zurfi yaghshahu maujun kuma mai tambal tambal kumfa tana lullubewa ta yi tsiri ta lullube shi min fawqihi maujun sama da shi kuma ya saki ganin wata kumfa din ga ka halakar da mutum amma al-insanu alladhi a'tahu Allahu a'tahu Allahu ilman amma wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi yana da ido a ilimi wa arada an yatabahara sai yake so ya ƙara tumbatsa au ya tawassa'a ko ya sake fadada ilimin sa fa huna to anan ne na kulu sai mu ce alayka bil mutawwalat ka je ka debo yancan manyan manyan littafan ka dinga karanta su irin su almuguni irin sharhul muhaddab din irin su alhawil kabir da ire-iren su wa qad zakara li ba'd al ikhwa wani cikin yan uwa ya gaya mun anna sheikh abdullah bin abdurrahman ababatin rahimahullah cewa al-sheikh abdullah bin abdurrahman ababatin rahmatullah alayhi annahu lam yatajawaz ar-rawd al-murabba' fi muraja'atihi fil fiqh duk karance karancensa da muraja'asa akan abin da ya shafi fiqh bai wuce wannan littafin ar-rawdatul murabba' ba fi al-fiqh wa ma dhalika tare da haka kana yudlaqu alayhi mufti diyar an-najdiyya shi ake sakarwa kalmar ko yudlaqu alayhi shi ake cewa mufti na ad-diyar an-najdiyya wato an-najd a yankin najd shine kaman mufti kuma ana idlaqin wannan kalma gare shi kuma tare da cewa dududu abinda ya karanta na abinda ya shafi muraja'a sa fiqh shine wancan littafin walahu hawashi ala ar-rawd al-murabba' wato yana da wani hawashi kuma da yayi akan wannan littafi wa huwa lam yujawizuha amma fa bai wuce shi ba iyanan ya tsaya lakinnahu yukarriruhu shi yayi ta maimaitawa in ya karanta ya kuma komawa wa yata'ammalu yana ta lura da wasu abubuwa a ciki mantuqan wa mafhuman wajen mantukin wannan littafi da kuma abin da yake mafhumi na wannan littafi wa ima'an wa isharatan da kuma wajen ima'i nuni wa isharatan da ishara amma kitabatu balag fa hada tayyib amma mutum yana karanta manyan littafai wanda ba zai iya karance su ba lokaci daya in ya zo wani guri da yake so zai tsaya ya rubuta kalmar balag ko balaga fa hada tayyib wannan yana da kyau annaka idza raja'ta kitaban yuktabu indahu almuntaha balag litastafida fa'idatayn yace domin duk sanda kazo raja'ta wato idza raja'ta annaka idza raja'ta kitaban idan ka koma wajen karanta wani littafi yuktabu indal muntaha wanda a ƙarshe ake rubuta balag litastafida fa'idatayn to zaka fa'idanti da fa'ida guda biyu al-ula fa'ida ta farko Allah tansa ma karata ba za ka manta abin da ka karanta ba saboda ka san anan ka tsaya kenan daga nan har zuwa baya ka karanta la'anna al-insana rubbama yansa domin mutun sau da yawa yakan manta da haka wani lokaci zaka zo kai ta bude buden ina aka tsaya ko karatun mu wannan kila in ba dan kana yin alama ba kilan an zo wani lokaci sai ai nisa kana ta neman ina ake ta karanta in baka tambayi wani wanda yayi wata alama ba kila sai ga an yi karatu na minti 5 minti 10 kana ta neman gurin to amma kai wata alama da ka zo kai ka san cewa nan aka tsaya kawai sai kaga ka bude gurin to wannan yana daga cikin fa'idar sanya alamar wannan saboda mutun zai iya mantawa fala yadari hal balaga hadhihi safha aw la ba zai wato fala yadari in ya manta kuma ba sai kaga ya kasa gane cewa shin ya zo wannan shafin ko bai zo ba amma da hannunsa ya rubuta balag to kaga shi da ya ga wannan kalmar ya san ya zo har wannan shafin wa rubbama yafutu ba'dhu safahat in kuma baya rubuta wannan kalmar tabbalak ko wata kalma da za ta nuna masa ga inda ya tsaya to sau da yawa wasu safhat wasu shafukan zai dinga kubuce masa dan zai manta ya ga kaman ya karanta su kuma bai karanta su ba idza zanna annahu kat taqaddama fil mutala'a domin zai zace kaman ya wuce nan gurin a karatun nasa wannan shine fa'ida ta farko ta rubuta balag wal fa'idatu thaniya fa'ida ta biyu an ya alamal ati ba'daka alladhi yaqra'u hadha alkitab annaka qad ahsaytahu wa akmaltahu fayathiqu bihi akthar duk wanda yazo zai karanta littafin bayan kai ka karanta to zai gane cewa annaka qad ahsaytahu lalle ka kiyaye wannan littafin digga rubutunka digga shi alamun ka karanta tun daga farko har karshe digga shi alama kai alama guri kaza kai rubutu kaza guri kaza ka zo hannan gurin wa akmalta kuma alama tana nuna ka kammala wannan littafin ka karance shi fa yasiqu bihi sai mutun kaga ya ƙara yadda da kai akan wannan littafin aktar fiye da kowa ina fata an gane to insha Allah sai mu tashi husnul su'al kyakkyawar tambaya yanda ake yin tambaya insha Allah abinda muka karanta ya zama dai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har insha Allah gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin.